tun bayan sace likita Dr. Ganiyat Popular da mijinta da wani dan uwanta dai ake ta fama da yan bindigan da suka sace ta kafin sako mijinta a watan Maris nonon shekara da muke ciki inda suka ci gaba da rike ta da dan uwantan da suke tare kungiyar matasan likitoci reshen jihar Kaduna ta ce ganin halin ko in kula kan kokarin sako abokiyar aikin nasu duk da zanga zangar da suka yi a kwanakin baya ta sa likitocin dole suka fara yajin aiki na gargadi a jiya Litinin inji babban sakataren kungiyar likitocin na jihar Kaduna Dr. Yahaya Abdullahi
ta kasance an yi garkuwa da ita kusan sama da wata bakwai yanzu kuma duk iya kokarin da zamu yi da aga cewa an kubuto da ita an kasa kai gaci wanda ba karamin kudi mutanen da suka ansa daga gurin iyalan wannan mata ba amma har yanzu babu wani labari kuma anan aka dauki decision din cewa a shiga wannan warning strike na sati daya
amma daktar wani irin tasiri kuke ganin wannan zai yi tunda kun yi zanga zanga a baya akan a sako ta bai wani tasiri ba
eh to ka san da yake abun mataki mintaki ne wancan da muka yi in ka lura saboda yanayin wancan zanga zanga da aka yi na Najeriya gaba daya yasa a cikin asibitocin mu kawai gaba daya aka yi duk wa'annan abubuwan to shi yasa muka dauki wannan muna sa ran cewa kila za su zage damtse
masana tsaro irin su manjuyashin komertaya da yana ganin irin wannan yajin aiki dan ganin an sako abokiyar aikin likitoci alama ce cewa harkar tsaro a Najeriya dai ta koma kawai kowa tashi ta fushe shi
wanda za a ce an rike shi a hannun yan bindiga har ya kai tsawon wata 8 gwamnati bata iya karbo shi ba har sai yan uwanta abokan aikin ta likitoci sun yi gangami sun ce sun shiga yajin aiki na sati daya dan su jawo hankalin gwamnati akai a takaice abin da yake nuna shine gwamnati ta bar kowa tashi ta fushe shi kuma hakan yana ƙara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa kuma muna ji muna gani wannan abin ne ya faru wanda shi margayi sarkin gobir da yi sa'an an rike shi hannu tsawon irin wannan lokacin ba amma aka ci mutuncinsa kuma daga ƙarshe aka dauki rayuwarsa
ko kafin fara wannan yajin aikin gargadi dai akwai karancin likitoci a asibitocin wannan ƙasa a saboda haka ne wasu masu jinyar marasa lafiya a asibitoci ke ganin a gaskiya akwai damuwa
sunana Muhammad Bello Hamisu gaskiya ba mu ji dadi ba bisa ga wannan yajin aiki da aka fi ya aka kare akwai likitocin ma ballantana sun tafi yajin aiki sai dai dole mu yi likitocin uzuri bisa ga cewa ƴar uwarsu da aka sace amma muna kira gwamnati da ta yi kokari diyan da za ta maida hankali akan yadda za a dawo da wannan mata
sunana Hajiya Sarasu yanzu mu da muke zuwa asibiti ko yaushe shan magani ka duba kaga inna yanzu asibiti yake cika saboda marasa lafiya kuma a ce ba likitoci ai wannan abun akwai matsala
sunana Abdullahi Said a gaskiya kar wanda ya ga laifin likitoci bisa ga wannan yajin aiki da su tafi saboda ana cikin matsalar tsaro a Najeriya ba wai akan iya ƴar uwarsu kawai da a sace ba dan Allah gwamnati ta gaggauta ta samar da tsaro a ƙasa saboda mu zauna cikin lumana
Dr. Yahaya Abdullahi ya ce kungiyar ta likitoci matasa dai na da cikakken bayani na irin halin kuncin da abokiyar aikin su ke ciki a hannun yan bindigan kuma wannan ne yasa suka dauki wannan mataki
matan da za a ce ta yi wajen sama da wata bakwai an amshi makudan kudade a gurin ta ai ta riga ta gama shiga hadari mu babban abin da muke so yanzu mu san wani hali take ce kuma ganta ta dawo gida lafiya
wannan kukan kwato yancin abokiyar aiki na likitoci kuma na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga a jiya Litinin rundunar yan sandan Najeriya ta mika daliban nan na koyan aikin likitanci guda 20 da ta ceto sanan ta sanar da ƙara azama wajen ceto sauran al'ummomin da ke hannun yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban Isa Lol Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.